are well as bro. Out on Adiwa, what you gonna do? No talk. Ante bani da girki, no. Ante ta kare mun, no. Ante ina girman kai, no. Nace no, nace no. Ante ina bin mata, no. Ante ina shashaye, no. Ante mini dan iska, no. Nace no, nace no. Suna magana a kaina ne saboda rawanin yana a kaina ne, kaina ne. Bana hating ya wane, bana so maso ya simanta waye. Me yasa kuna mini haka ne, kuna zagi na kuna mini haka ne. Me yasa kuna mini haka ne, kuna zagi na kuna mini haka ne. All my enemies go fall down. I will come with my socket to shock them. Nobody can make me go down. Cause I'm ready to move on. Living something life, every need is life. Make my city burn up, nobody can stop my shine. Living something life, every need is life. Make my city burn up, nobody can stop my shine. Ante bani da girki, no. Ante ta kare mun, no. Ante ina girman kai, no. Nace no, nace no. Ante ina bin mata, no. Ante ina shashaye, no. Ante mini dan iska.